ba zai shiga ba, to haka ma wanda ya salla ba tsarki. Ta hawi ne wato hadisin nan an karɓo shi daga Sayyidina Ali, wanda ya karɓa wajen Sayyidina Ali ɗansa ne Muhammad ibn al-Hanafiya. Muhammad ibn al-Hanafiya ɗan Sayyidina Ali ne, amma mahaifiyarsa ita ce daga Banu Hanifata. Shi yasa ake ce masa Muhammad ibn al-Hanafiyyati, shi ba ɗan Fatima ba ne, ba ɗan Sayyidatina Fatima ba. Kuma wanda ya karɓa wajen shi ma Muhammad ibn al-Hanafiyyati a cikin ‘yan gidan Annabi ne, domin jikan Aqil ibn Abi Talib ne, jikan yayan Sayyidina Ali ne. Shi Abdullahi ɗan Muhammadu ɗan Aqili, shi yasa wannan hadisi a samansa di isnadin Hashimiyawa ne suka zo. Duk wanda suka zo a saman isnadin mutum uku da Hashimiyawa ne. To ya karɓo Sayyidina Ali, Allah ya dagare shi, ya karɓi wannan hadisin a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kala ya ce mabuɗin sallah tsarki, tsarki shine mabuɗin sallah. Shiga sallah shine faɗin Allahu Akbar. Duk wanda zai fara sallah bai ce Allahu Akbar ba, to bai shiga sallar ba. Sai an ce Allahu Akbar ake shiga sallah. Wannan malaman balaga sai su ce da aka yi ta'arifin musnadu da musnadu ilaihi ya nuna hasaru, ya nuna cewa an yi hasaru, don ba cewa aka yi wata harimu ha takabirun ba, cewa aka yi wata harimu ha at-takabirun. Shiga sallah shine faɗin Allahu Akbar. Wato ya zama mafhumin hasaru na wannan magana shine cewa duk wanda bai ce Allahu Akbar ba, to bai shiga sallah ba. Wanda duk bai ce Allahu Akbar ba, bai shiga sallah ba. A masabar mu, yanda aka sani da masabar Shafi'awa da masabar Hanafiyawa, Hanabilawa, duk muna yin aiki da mafhumin hasaru. Shi yasa za a ga a littattafan fiqh an ce wa inna ma yujzi'u Allahu Akbar. Dahir dai faɗin Allahu Akbar shine yake isa a wajen shiga sallah. Wanin Allahu Akbar bai isa ba, don ya ce Allahu a azamu ko Allahu a jallu, duk bai isa ba. Sai ya ce Allahu Akbar saboda mafumi na hasaru, mafumi na muhalafa wanda yake na hasaru daga wannan hadisin. Amma Hanafiyawa su da a wajensu ba su aiki da mafumi na muhalafa, suka ce duk abin da ya shirar bisa girmama Allah ya isa a wajen shiga sallah, illa iyaka a ce Allahu Akbar ya fi, a ce Allahu Akbar ya fi. Amma in ya ce Allahu a azamu da ni ya fara sallah, shi kenan ya fara sallah. Ko ya ce Allahu a jallu, saboda ba sa aiki da mafumi na muhalafa ko to wasanni ma halafa bil muhalifi wa bid dalili lil hitabil hanafi yunkiruhu wa sabunaka Shafi'i nusbituhu ba'da shurutin fasma'i. To fita daga sallah kuma at-taslimu, fadin assalamu alaikum. Ba a fita daga sallah sai in an ce assalamu alaikum. Shi ma wannan dai mafhuminsa, in ba a ce assalamu alaikum ba, ba a fita daga sallah ba. Shi ma haka yake a masabarmu da masabar Shafi'awa. Hanafiyawa sun ce a'a, duk abin da ya nuna barin sallah ya isa wajen fita daga sallah. To Abu Isa Tirmizi ya ce wannan hadisi da aka faɗa shi ne hadisin da yake ya fi kowanne inganci a wannan babi, shi ne ya fi kowanne hadisi kyau. Mafi yawa za a ga gurare da yawa malaman hadisi suna cewa hazal hadisu asahu shay'in fil babi, wannan hadisin ya fi kowanne hadisi inganci a babi. Amma ya kamata a gane, dan malaman hadisi sun faɗi haka ba wai suna nufin kai tsaye hadisin ya zama ingantacce ba. Yanda Shehu Abdullahi Nufodiyo yake faɗa a Misbahur Rawi, wa qawluhum asahu ma fil babi la yaqribu sihhatin aradul afrala. Idan malaman hadisi sun ce wannan hadisi yafi kowanne hadisi inganci a wannan babun, ba wai haka ya nuna cewa shi kansa hadisin ingantacce ne ba. A'a, abin nufi shine a duk hadisan da yake sun zo a wannan babun yafi kowanne dama, yafi kowanne dama. Ta yi ya zama ingantacce ne, ta yi ya zama hasanun ne, ta yi ya zama raifi ne, amma dai yafi kowanne hadisi da ya zo a babun dama. Shi dai wannan hadisi ne ingantacce. Abu Dawud da Ibn Majah da Imam Ahmad da Imam Shafi'i da Bazzaru duk sun ruwaito shi. Abdullahi ibn Muhammad ibn Aqilin mai gaskiya ne, ba a tuhumarsa game da gaskiyarsa, amintacce ne dangane da gaskiyarsa. Hakika sashen malamai sun yi suka a cikin Abdullahi ibn Muhammad ibn Aqilin, amma dangane da kiyayewarsa, domin a wajen hadisi ba wai kawai ana bukatar mutum ya zamo amintacce ba, ya zamo adali ba, a'a, ko da adalcinsa ya kai duk inda ake nema, idan ya zamo wajen kiyayewarsa da magana, to sai a ce hadisinsa akwai magana a kai kenan. Idan maganar ba mai yawa ba ce, sai a ce hadisinsa kyakkyawa ne, amma bai kai a ce masa ingantacce ba. In maganar ma ta yawa ya zamo baya iya kiyayewa sosai, to sai a ce hadisinsa rarrauna ne. Shi yasa dan an ce wannan hadisi rarrauna ne, ba wai ya nuna waɗanda suka zo a ruwayar a sanadin wannan hadisin raunana ne dangane da wato zamo wasu amintattu ba ko adalcinsu, a'a, ta yi raunin nasu dangane da kiyayewa ne. To, Abu Isa Tirmidhi ya ce, naji Muhammad ibn Isma'il shine Buhari wanda malamin Tirmidhi ne, ya kulu naji shi yana cewa Imam Ahmad ya kasance, Ahmad ibn Hanbal wanda shi ko malamin Buhari ne, da kuma Ishaq ibn Ibrahim shine Ishaq ibn Rahawayhi wanda abokin Imam Ahmad din ne, ya wafati kafin wafatin Imam Ahmad da shekara 3. Ishaq ibn Rahawayhi ya wafati hijira na da shekara mai tan da 38, shi ko Imam Ahmad mai tan da 41. Da Humaydi kuma shi ma dai duk waɗannan guda uku malaman shi Buhari ne. Da Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahawayhi da kuma Humaydi dukkaninsu malaman Buhari ne, suna cikin manyan malaman hadisi. Sun kasance suna kafa hujja da hadisin Abdullahi Muhammad ibn Aqilin dinnan da aka ambata. Muhammad ibn Isma'ila Buhari yace, shi wannan malami, shi Abdullahi Muhammad ibn Aqilin hadisinsa yana kusa da hadisin wanda za a ce ingantacce ne. Wato ana cewa muqaribul hadisi, ana cewa kuma muqaribul hadisi, ko dai yana kusa da waɗanda kai tsaye za a ce hadisinsu ingantattu ne, ko ko su suna kusa da shi. To, Abu Isa Tirmidhi ya ce, an samo hadisi, an karɓo hadisi a wannan babin, babin nan da yake magana a kan cewa mabuɗin sallah tsarki, shiga sallah faɗin Allahu akbar, fita daga sallah faɗin assalamu alaikum. An samo hadisi a wannan babin daga Jabir ibn Abdullahi da kuma Abi Sa'id al-Khudri. An karɓo daga Jabir ibn Abdullah, wato hadisin da ya nuni zuwa gare shi da cewa an karɓo a wannan babin daga Jabiru, to shi ne ya kawo shi. An karɓo daga Jabir ibn Abdullahi, Allah ya dagare su, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, as-salatu, mabudin aljanna sallah. Wanda duk bai zo da sallah ba, to ba shi fa da mabudin aljanna. Wanda duk bai zo da sallah ba, to ba shi da mabudin aljanna. Shi yasa a san muhimmancin sallah a addinin musulunci. Anan an baɗi cewa ita ce mabudin aljanna. A wani wajen kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa wanda duk ya bar sallah to haƙiƙa ya kafirta. To ita kuma sallar kanta mabudinta alwala, wanda duk bai zo da alwala ba to bai bude sallar ba, ko da yayi sallar to ba a cikin sallar yake ba, a waje yake. Wannan babi ne da za a yi bayani akan me ya kamata mutum ya faɗa idan yana nufin shiga makewayi, yana nufin shiga ban ɗaki, me ya dace ya faɗa. Anas ibn Malik ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana nufin shiga makewayi, yana nufin shiga ban ɗaki, yakan ce ya Ubangiji, ni ina neman tsari da kai, ina neman ka kiyaye ni. Shubatu ya faɗa, haƙiƙa ya faɗa wata marra kuma a'udhu bika, ba tare da ya ce Allahumma ɗin ba, a'udhu bika, ina neman tsari da kai ya Ubangiji, minal khubusi, daga mazajen aljanu da kuma matayensu, ko kuma hubsi, wato abu wanda yake mummuna, wanda yake na zahiri, habis kuma wanda yake baɗini. To asalin dai hubsu a zancen Larabawa duk wani abu wanda yake abinki. Magana maras kyau mutum ya faɗa, ko a faɗa masa, ko wani aiki wanda ba a so, to duk wannan ya shiga cikin hubsu. Wata ruwayar ba hubsi da wal habisi ba, a'a, minal hubusi wal habaisi, mazajen aljanu da matayensu. Wannan ya nuna mana cewa musulmi a kowane hali nasa ana nemansa da ya ringa komawa ga Allah, yana fakewa da Allah cewa ya kiyaye shi, musamman halin shiga ban ɗaki. Saboda yanda malamai suke faɗa, aljanu ba su da wajen zama, ba su da inda suke son su zauna, irin wajen da yake baya rabo da najasa, ko baya rabo da shara ko ƙazanta, ko gurin da ake tsiraici. To aljanu ba inda suke son su zauna irin waɗannan guraren. Wa galibu wujdanin lahum bi mazabil, mafi yawan samun aljanu a guri wanda yake akwai shara ko akwai najasa. To shi yasa tunda ban ɗaki waje ne wanda ba a raba shi da najasa, daman waje ne ma na tara najasa. Shi yasa aka nemi mutum idan zai shiga ya nemi tsari da Allah daga sharrin aljanu. Kuma aka faɗi ladubba da dama wanda ake neman mutum ya ringa kula da su wajen shigarsa ban ɗaki da zaman da zai da fitowarsa. To Abu Isa ya ce, wato Abu Isa Tirmizi ya ce, an samo hadisi a wannan babin daga Sayyidina Ali da Zaid ibn Arqama da Jabir ibn Abdullahi da Abdullahi ibn Mas'ud. Abu Isa Tirmizi ya ce hadisin nan na Anas ibn Malik ya fi kowane hadisi inganci a wannan babin, ya fi kyau. Hadisin da aka ruwaito daga Zaid ibn Arqama a wannan babin akwai raurawa a isnadinsa. Me ma'anar irtirabi a hadisi? Shine zamo an samu bambanci a wajen matanin ko a wajen sanadi. Wani ya zamo ga yanda ya kawo sanadin, wani kuma ya kawo ya bambanta. Gashi kuma an tabbatar waje ɗaya ne, to ya aka samu bambancin, shine sai a ce akwai magana. Wa zuhuti lafi sanadin au matani murdaribun inda uhailil fanni. Hadisin ya zamo an samu bambanci a isnadinsa ko matani, ta yanda tare tsakanin su ba zai yi ba, kuma ba tarjihi, tarjihi ba zai yi ba, dawan nasi ba zai yi ba, kuma ya zamo sun daidaita, to wannan shi ake kira hadisi murdaribi. Hadisi ko duk wanda yake murdaribi za a yi hukunci da cewa rarrauna ne. Yanda Zainuddin al-Iraqi yake fada alfiyarsa ta hadisi, wal irtirabu mujibul lirafi. Hadisi ya zo murdaribi ya nuna cewa hadisin na rarrauna ne. Hadisi in an ce murdaribi ne, to rarrauna ne kenan. A gane kuma rarrua zamowar isnadi rarrauna, ba wai lalle matanin hadisin ya zamo rarrauna ba. Kamar wannan hadisin gashi an ruwaito shi daga Anas ibn Malik ingatacce, ko ku akalla a ce kyakkyawa, amma kuma aka ce wanda aka ruwaito daga Zaid ibn Arqama, wannan akwai irtirabi a cikinsa, shi ya sa rarrauna ne. Amma kuma ai matanin ne dai, shi ya sa a gane hukunci bisa isnadi da cewa rarrauna ne, ba wai yana nufin an yi hukunci kan matani da cewa ya zamo rarrauna ba. To, Hisham Dastawa'i ya ruwaito da shi da Sa'id ibn Abi Arubata sun ruwaito hadisin daga Qatada. To shi Sa'id ibn Abi Arubata a tasa ruwayar yace shi Qatada ya karba hadisin wajen Qasim ibn Awf ibn Ash-Shaybani daga Zaid ibn Arqama. Shi yasa ya sanya Qasim ibn Awf Ash-Shaybani tsakanin Qatada da Zaid ibn Arqama. Hisham Dastawa'i ko yace hadisin ya zo daga Qatada ne, shi kuma Qatada ya karba hadisin wajen Zaid ibn Arqama, shi yasa shi ya sariyar da Qasim ibn Awf Ash-Shaybani. Ba a san wanne ne tabbatacce ba, a ce ba Qasim ibn Awf Ash-Shaybani tsakanin Qatada da Zaid ibn Arqama, koko a ce akwai shi, shi yasa aka ce isnadin ya samu irtirabi. Shubatu ya ruwaito hadisin da Ma'amaru daga Qatada daga Nadr ibn Anas, kuma wannan ruwaya daga Qatada aka ce kuma shi ya karba ne daga Nadr ibn Anas. Shubatu yace shi wato Nadr ibn Anas ya karbo hadisin daga Zaid ibn Arqama. Ma'amaru kuma yace Qatadatu ya karba hadisin wajen Nadr ibn Anas, ya karba shi kuma daga mahaifinsa shine Anas ibn Malik, shi kuma ya karba wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan shi yasa aka ce akwai irtirabi a ciki. An faɗi mutum hudu da suka ruwaito hadisin daga Qatada, amma kowanne da yanda yace Qatada ya ruwaito hadisin. Abu Isa yace na tambayi Muhammad ibn Isma'ila shine Buhari daga wannan irtirabin da ya afku a wannan isnadi, sai yace ya hatamilu ta yu ya zamo shi Qatadatu ya ruwaito hadisin daga gare su gaba daya, ya ruwaito daga Nadr ibn Anas, ya kuma ruwaito daga wato Zaid ibn Arqama. Dan shi yasa shi Buhari yana ganin ba irtirabi kenan, yana ganin ba irtirabi kenan. Irtirabin da aka ce Buhari yace a ba lalle ne ya zamo akwai irtirabin ba, domin ta biya zamo Qatadatu ya karba hadisin daga gare su gaba daya. To to cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance, wato irin wannan isnadin da aka faɗa a nan dinnan yana daga isnadan shi Tirmidhi waɗanda suke gajeru, wato wanda suke awali, saboda wannan hadisin tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallama mutum hudu ne kawai, daga Ahmad ibn Abdata, sai Ammar ibn Zaid, sai Abdulaziz ibn Sa'ibin, sai Anas ibn Malik. Shi yasa hadisi ne wanda yake ali mutlaki dangane da shi Tirmidhi, domin a wannan sunanu nasa gaba daya ba inda za a samu wanda yake yafi wannan ulumi. Daman karkarin takaitar mutane tsakanin Tirmidhi da Manzo sallallahu alaihi wasallama a wannan sunanu nasa shine mutum hudu, akan samu kuma sakai biyar sukan kai shida. Kamar hadisi da ya gabata a baya, mutum biyar ne tsakanin sa da Manzo sallallahu alaihi wasallam, ga Kutaybatu, ga Waqi'u, ga Shu'batu, ga Abdulaziz ibn Sabin, ga Anas ibn Malik, kaga mutum biyar. Amma a wannan daga Ahmad ibn Abdata sai Ahmad ibn Zaid sai Abdulaziz ibn Sabin sai Anas ibn Malik, mutum hudu. Shi yasa wannan ali ne a uluwi mudlaki ba uluwi nisbi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana nufin shiga makewayi yakan ce, ya Ubangiji, ni ina neman tsari da kai daga mazajen aljanu da matayensu. Wa'yansu malaman yanda aka fassara wannan haka suka fassara, wasu malaman kuma suka ce abinda ake nufi da hofsi wato abu wanda yake mummuna wanda yake ma'anawi, haba'is ko abu wanda yake mummuna wanda yake hissi. Misali, wanda yake dauke da najasa yana dauke da abu mummuna. Kowa ya san munin najasa. Munin najasa abu ne wanda yake hissi, kowa zai gani, kowa zai gani. Amma misalan wanda yake dauke da girman kai ko ji da kai ko riya ko giba yi da mutane, shi kuma wanda yana dauke da abu ne wanda yake mummuna, amma munin nasa ma'anawi ne, ba kowa zai gani ba. To shi bawa, duk wa'annan abu mummuna dai mummuna ne, ba a san bawa ya hada tafiya ko ya hada rayuwa da abu mummuna. Da wanda yake munin nasa a fili yake, da kuma wanda yake munin nasa a koye yake. Shi yasa idan mutum ya je makewayi, me yake nufin yi? Yana nufin rabuwa da abin da yake mummuna wanda munin nasa a fili yake, ko? To aka ce ya kawo wannan addu'ar saboda ta zamo ƙarin tunatarwa gare shi cewa ba wai kawai ya nemi rabuwa da abin da yake mummuna a fili ba, a'a, ya kokari hatta abin da yake mummuna ma wanda munin sa yake boyayye, to ya kokarin rabuwa da shi. Yanda zai rabu da wannan mummunan wanda yake munin sa a fili yake, to ya kokari ma duk abin da yake mummuna ko da munin sa a batini ne, to ya rabu da shi. Wazaru zahira lismi wa batina, wazaru zahira lismi wa batina, ku kiyayi ku kiyayi ku bar duk wani abu wanda yake mummuna da wanda yake a fili da wanda yake a boye. Kakkaje kace ka wanke kanka ko ka wanke tufafinka daga najasa wadda take zahira, amma kana dauke da najasa wadda take batina, shine abu wanda yake mummuna na batini. Kana dauke da girman kai, kana dauke da riya ko kana dauke da giba ko wani abu dai wanda laifi ne mummuna, amma kuma ba ganin sa ake ba, ba ganin sa ake. Yanda ka rabu da wannan, to ka rabu da wannan din ma. Inda wanda yake na boyen ma ai yafi cutarwa, wanda yake na boyen ma ai yafi cutarwa fiye da na zahira a hakikan lamari. To Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan da aka faɗa na Anas ibn Malik a ruwayan nan ta biyu, hadisi ne wanda yake kyakkyawa ingantacce. Imam Ahmad ya ruwaito shi, Buhari ya ruwaito, Muslim ya ruwaito, Abu Dawud ya ruwaito, Nasa'i ya ruwaito, Ibn Majah ya ruwaito. Shi yasa irin sa ne, masalan Ibn Hajar a Bulughul Maram yakan ce rawahu sab'atu, marwaita bakwai sun ruwaito, saboda Imam Ahmad da masu littattafai guda shida duk sun ruwaito shi. To babin abinda ya dace mutum ya faɗa lokacin da yake nufin fitowa daga ban ɗaki, yayin fitowa daga ban ɗaki me ya dace ya faɗa? Wato wannan hadisin kai tsaye daman Tirmidhi ya karɓe shi ne wajen Buhari, Muhammad ibn Isma'ila Buhari ake nufi. Buhari kuma ya karba wajen Malik bin Isma'ila, daga Isra'ila, daga Yusufa, daga Abu Burdata. Abu Burdata dan Abi Musa al-Ashari ya karba hadisin wajen Aisha, Allah ya dagare ta. Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yi nufin fitowa daga makewai yakan ce gufranaka, ya Ubangiji ina neman gafararka, ya Ubangiji ina neman gafararka. Abu Isa Tirmizi yace wannan hadisi ne wanda yake kyakkyawa, wato ya zo daga ruwayar wanda yake amintacce, illa a wajen kiyayewa akwai sau'a, kiyayewar tasa bata kai matsayin da ake bukata ba, kuma ta fuska ɗaya ya zo shi ne ma'anar zamowarsa garibi. Tirmizi yakan kawo nau'o'in hadisi hasan a littafin nan nasa. Akwai hadisin da yake hasanun, za a ji a ce hadisun hasanun sahihu, akwai kuma wanda ta ce hadisun hasanun garibin. To in yace hasanun garibin masalan, to yana nufin wannan wani nau'i ne na husunu, ba wai ba yayi daidai da sauran nau'o'in na husunu ba, saboda hadisin da yafi kira hasanun shine hadisin da yake ya zo ta fuskoki daban-daban, sai dai ya zamo duk marwaitansa wajen kiyayewa ba su kai ba, to wannan shi ya fi kira hasanu. Wannan ya bambanta da wannan wanda zai ce haza hadisun hasanun garibu. To ba mu san wannan hadisin ba, sai ko daga hadisin da Isra'il ya ruwaito daga Yusuf ɗan Abi Burdata. Abu Burdata ɗan Abu Musa al-Ash'ari, sunansa Amiru, sunan mahaifin nasa kuma Abu Musa al-Ash'ari Abdullahi, shi kuma mahaifinsa Qaisu al-Ash'ari, wanda yake abin danganawa ne zuwa kabilar Asha'irawa. Ash'ariyuna kabilu ne masu girma, masu yawa kwarai, mutanen Yaman ne, mutanen Yaman ne. Shi wannan Abu Musa al-Ash'ari ya yi hijira zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, tun Annabi yana Makka aka yi kuma hijira da shi har zuwa Madina. Ya zo Madina yana cikin manyan sabon Annabi. Haka nan jama'ar sama Asha'irawa dukkaninsu suna daga kabilun da suke sun samu karbuwa kwarai wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama. Annabi yana yabansu da irin kulassu da zumunci. Akwai hadisi da Annabi yake cewa innal ash'ariyina kanu idza armalu fi gazwatin aw qallada amu ahadihim bil madinati jama'u ma indahum faqatasamuhu bainahum fahum minni wa ana minhum. Ash'ariyawa dabi'arsu in sun fita tafiya, musamman tafiyar yaki, sai ya zamo wani a cikin su guzurinsa ya kare, koko suna zaune ma a Madina ba su fita ko ina ba, amma sai wani a cikin su ya rasa komai, to yanda suke yi sai kowa ya je ya kawo abin da yake da shi, mai dubu ya kawo, mai ɗari ya kawo, mai goma ya kawo, mai uku ya kawo, mai ɗaya ya kawo, wanda bai da komai ma ya zo ya zauna. Sai an gama tara komai sai a raba daidai, kowa ya tashi daidai, haka suke yi. Annabi ya ce to su wa'annan su ne nawa, nima kuma nasu ne, wa'annan su ne nawa kuma nima nasu ne, irin ɗabi'ar da ake buƙatar ya zama musulmi suna kula da ita kenan, ba mutum ya samu ya kulle shi kadai ba, bai san mutane, bai san buƙatar da mutane suke ciki ba, ko ma shi ya zama sababin jefa mutanen a cikin wahala, shi yana ta ƙara tarawa. Wannan ba ɗabi'a ce ta musulunci ba, wannan Asha'irawa ga ɗabi'ar su wadda Annabi ya yabe su, ya ce fahum minni wa ana minhu, sukan nawa ne nima kuma nasu ne. To Abu Isa Tirmizi yace a wannan babun ba mu san wani hadisi ba sai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, wanda yake ta karba daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan babi kuma za a yi bayani ne a cikin sa game da yin hani daga fuskantar alƙibla a halin tsuguno ko halin bawali. Mm. 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 dan ani zuhuri an ada'im ne Yazid al-Laisi
Abi Ayyub al-Ansari
Abu Ayyub al-Ansari yace Abu Ayyub al-Ansari din nan shine mutumin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sauka a gidansa a Madina kafin Annabi ya gina a wato kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina nasa gida a gina Abu Ayyub al-Ansari ya fara sauka ya zauna to kala Abu Ayyub al-Ansari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun je tsuguno kada ku ce za ku fuskanci alƙibla da tsugunan ko bawali kada kuma ku ce za ku bata baya augan ribu sai dai ku dubi gabas ko ku dubi yamma malamai suka ce irin wannan hidaba wanda yake tazo a hadisin nan wani irin nau'i ne na hidaba inda za a ga nasi ya zo da farko ya fuskanci dukkan musulmi a duk inda suke amma daga baya kuma sai ya koma ya fuskanci musulmi waɗanda suke a wani waje ba wai na ko ina ba kamar misali fadin iza ataytumul gaida fala tastaqbilul qiblata bi gaidin wala bawlin magana ce wanda yake ta fuskanci musulmi a duk inda suke da wanda suke gabas da makka da wanda suke yamma da wanda suke kudu da wanda suke arewa magana ce wanda yake ta fuskance su amma walakin shariqu aw garibu magana ce wannan da yake ta fuskanci waɗanda suke kudu ko suke arewa da makka su ne aka ce idan za su yi tsuguno ko za su yi bawali su dubi gabas ko su dubi yamma domin in sun dubi gabas ko sun dubi yamma to ba su dubi alƙibla ba domin su alƙiblar su kudu ce ko arewa amma kaman mu nan wannan magana ba ta mu ce ba shi yasa a nassi akan samu wani nassin akan samu nassoshi wanda za su zo da farko maganar ya zama ta shafi musulmi a duk inda suke a duniya kuma a iya cewa a koyaushe ma amma kuma a ƙarshe sai ya zama kuma nassin ya koma yana magana da waɗansu ne a cikin musulmin ba wai musulmi na ko'ina a duniya ba domin kaman mu nan in an ce yayin tsugunan a dubi gabas ko a dubi yamma me aka yi kenan ai an fuskanci alƙiblar ko an bata baya alhali ko farkon hadisin ya yi hani daga haka shi ya sa wannan magana ta ƙarshe wadda take amma ce amma an nufi hususi da ita yana daga ammi almuradu bihil husus wanda ake nufin hususi da shi to shi ma yakan zo dalilin cewa ammi ne wanda aka nufi hususi da shi farkon hadisin in kace zaka ce ƙarshen ma yana nan bisa umumi to ka tashi farkon hadisin inda mu anan in ka dubi gabas zaka yi tsuguno ina ka duba alƙibla wayanda suke wajejen India kuma ko Pakistan in sun dubi yamma ina suka duba alƙibla suka duba ashe kenan wannan hadisi a ƙarshen sa yana magana ne da wanda suke arewa ko suke kudu da Makka to Abu Ayyub al-Ansari yace sai muka je Sham muka samu ban dakuna an gina ta alhali in za a yi tsuguno a ita sai ya zamo an fuskanci alƙibla shi yasa in ya kama mu mu shiga irin wannan ban dakunan yanda muke sai mu kokari mu dan kauce kadan ko kaka daga wajen alƙiblan mu kuma nemi gafarar Allah kan yanda ba mu samu damar kaucewa gaba ɗaya daga alƙiblan ba ban dakunan an gina su yanda dole in ka shige su zai zamo alƙibla kake kallo Abu Isa Tirmidhi yace bin Jaz'ib an samu hadisi a wannan babin daga Abdullah ibn al-Haris ibn Jaz'in wanda yake daga Zubayd da Maqil ibn Abi al-Haisami wasu sukan ce Maqil ibn Abi Ma'qil haka nan an samu hadisi a wannan babi daga Abi Umama haka nan ma an samu hadisi dai a wannan babi daga Abi Huraira da Sahal ibn Hunayfir Abu Isa Tirmizi yace hadisin nan da aka ruwaito na Abi Ayyub al-Ansari shine mafi kyan hadisin da yake yazo a wannan babi, yafi kuma kowanne inganci. Hadisi ne wanda Imam Ahmad da masu littattafai shida duk sun ruwaito shi. Abu Ayyub al-Ansari sunansa Khalidu dan Zaidu, Zuhuri kuwa sunansa Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Shahab al-Zuhuri, daga Banu Zuhurata yake, daga cikin Quraishawa. Shi yasa dangin Sayyidatina Amina ne mahaifiyar manzo sallallahu alaihi wasallama. Alkunyarsa a Abu Bakar, alkunyarsa ne masa alkunya da Abu Bakarin, wato ya wafati rana da shekara 124. To Abul Walid Makki yace Abu Abdullahi shine Muhammad ibn Idris al-Shafi'i yace, abinda ake nufi da maganar nan ta Annabi sallallahu alaihi wasallama da yace kada ku ce za ku fuskanci al-qibla da tsuguno ko da bawali, kab kuma ku ce za ku bata baya, to wannan abin da ake nufi sai inda yake mutum ba a cikin gari zai ba, ajeji ne zai yi, to shine aka ce kada ya fuskanci al-qibla ka kuma ya bata baya. Wannan ita ce fassarar da shi Shafi'i yayi wa wannan hadisin saboda wasu dalilai wanda nan gaba za a kawo wasu a ciki. Haka kuma yake a zancen da yafi shura wajen Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu, cewa inda aka yi hani daga fuskanta al-qibla ko bata baya sai a jeje, amma wa amma fil biyuti fa zalika kulluhu wasi'u, amma a cikin ban dakuna wanda yake an gina ta dan tsuguno ko bawali, to wannan akwai lahuru husatu, yana da rangwame, shi mutum yana da rangwame, lahu hudin lamirin shi mutumin da yake san tsugunan ne ko bawalin, to yana da rangwame fi an yastaqbilah, a cikin ya iya fuskantar al-qibla. Haka ma Ishaq ibn Ibrahim, Ishaq ibn Rahawayhi ya fada, shi ma Ishaq ibn Rahawayhi malami ne mujtahidi, ba kawai shugaba ne a hadisi ba, shugaba ne a fiqhu, yana da mazhaba, yana cikin malamai 11 ko 13 da yake suna da mazhabobi, kuma mazhabobin su sun dan dade ana amfani da su. Amma abokinsa, abokin Ishaq ibn Rahawayhi din shine Imam Ahmad, shi ko yace Imam Ahmad ibn Hanbali Allah ya ji kansa yace a rangwamen da aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, an yi rangwamen ne dangane da cewa a baiwa al-qibla baya idan ana son ai tsuguno ko bawali, amma a ce za a fuskanci al-qibla to kada mutum ya ce zai fuskance ta, inji Imam Ahmad. Kamar dai shi Imam Ahmad bai ga ya dace ba, ko mutum zai tsuguno ne a fili a jeji wala fil kunufi, koko a cikin gari ne a ban dakuna, bai ga ya dace ya fuskanci al-qibla ba, sai dai ya bata baya, sai dai ya bata baya. Wannan mas'ala ce wanda yake an samu hadisai da yawa, wanda yake akwai ta'aruri tsakaninsu, kuma sai zama fahimtar malamai saboda haka ta bambanta, an sami wato fahimta daban-daban daga malamai. A nan dai Tirmizi ya kawo mana fahimtar guda biyu daga malamai, fahimtar Shafi'i tare da Ishaq ibn Rahawayhi, wadda su a fahimtar su maganar ana yi ne akan inda mutum zai tsuguno a jeji, da fahimtar Imam Ahmad wanda ya ce a'a, ko da a cikin gari ne bai dace mutum ya fuskanci al-qibla ba, amma ya bata baya wannan amran gwami. To kuma za mu ji ƙarin bayani a kai a hadisin da zai zo a nan gaba. To alhamdulillah.
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim,
babu mata min al-ruhsati zalika
to babun abin da yazo min al-ruhsati daga yin rangwame fi zalika a cikin wannan wato a cikin cewa ai qara'ul haja ai bawli ko ai tsuguno alhali ana fuskantar alqibla ko ana bata baya to wayannan su biyin da aka faɗa Muhammad ibn Bashar da Muhammad ibn Musanna suna daga cikin mutum tara wanda yake malamai ne ga dukkan masu littattafan nan guda shida Muhammad ibn Basharin Buhari ya karbi hadisi a wajensa Muslim ma haka Abu Dawud haka Tirmidhi haka Nasa'i haka Ibn Majah haka to haka ma shi Muhammad ibn Musanna shi ma duk masu littattafan nan guda shida sun karbi hadisi a wajensa su tara ne to
kala
an mujahide to jubairin din yayi Jabir ibn Abdullahi Allah ya dagare shi yace wato Jabir ibn Abdullahi yana cikin manyan sahabbai masu ruwayar hadisi domin yana cikin waɗanda yake sun ruwaito fiye da hadisi 1000 ya ruwaito hadisi 1500 da wani abu su bakwai ne a sahabbai wanda yake kowane ɗaya a cikin su ya ruwaito fiye da hadisi 1000 shi wannan shine matsayi na biyu a cikin masu ruwayar 1000 da abin da yake sama mai matsayi na ƙasa shine Abu Sa'id al-Khudri daga shi sai shi Jabir ibn Abdullahi da to kamar yanda matsayi na farko a yawan ruwayar hadisi na Sayyid Abu Huraira ne Abu Huraira shi ya ruwaito fiye da hadisi 5000 to kala Jabir ibn Abdullahi yace
Annabi
sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga mu ce za mu fuskanci alqibla idan za mu bawli Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu daga fuskantar alqibla idan za mu bawli Jabiru yace amma kuma sai na ga manzo sallallahu alaihi wasallam kafin a karbi ransa da shekara daya yana fuskantar alqiblan a wajen bawalin shi yasa Jabir ibn Abdullahi daga wannan sai ya fahimci cewa an yi nassin wancan hanin ne wanda wannan shine fahimtar wasu malamai suka ce a taqayidin wancan hanin akai ba nassin sa ba akwai bambanci tsakanin a ce za a yi taqayidi da kuma a ce za a yi tahsisi da kuma a ce za a yi nassi akan samu taqayidi abu a kawo shi bisa idlaqi amma kuma sai a dawo a ce sai in a wani hali an yi taqayidi kenan kamar a ce an hana daga a fuskanci alqiblat da bawli sai kuma a dawo a ce amma wannan hanin sai inda yake ba a cikin gari ba an yi taqayidi kenan to ta yi kuma ya zama an yi tahsisi shi kuma tahsisi daban a cikin abin da yake ya shiga da yawa a fidda wani a ce shi wannan bai shiga ba to an ruwaito a wannan babin daga Abu Qatada na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen rayuwarsa yakan yi bawli alhali yana mai fuskanta alqibla hakanan kuma daga sayyidatina Aisha da Ammar ibn Yasir an ruwaito hadisai daga gare su a wannan babu irin nan dai akwai bincike da yawa akan irin wannan matsala na farko dai akwai magana cewa idan kauli da fi'ili ya ta'arure menene hukuncin wanne ne za a gabatar da kuma maganar cewa wato yanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hanin to hanin nan za a dauka bisa haramci ne ko bisa karhanci shi hanin in yazo me asali a cikin sa hanin in yazo yana nuna cewa wannan abin da aka ce ka ayi haramun ne ko ko dai yana nuna cewa zarar kawai bai dace ba shi yasa matsayin sa bai huce a ce karahiya ba sai in an samu wani dalili da zai nuna cewa hanin na haramci ne kamar cewa wanda ya haka zai ga kaza, wanda ya haka zai ga wuta, wanda ya kaza za a yi masa sakandami da wuta. To irin wannan shine ya nuna hannun na haramci ne ko ko ya yake. To duk irin wannan bincike ne da yawa wanda wasu sun ya shafi usulul fiqhi, shi yasa wannan masala ce da yake masu usulul fiqhi suke karanta ta karantawa mai zurfi game da ce ga fadin Annabi sallallahu alaihi wasallama ga kuma aikinsa ko kuma cewa ga hani yazo. Shi dai asali a wajen malamai da yawa hani duk inda yazo ya haramta ya nuna haramci ne, yanda Shehu Abdullahi dan Fodu yake fada alfiyatul usul wa yaqtari taharima inda al-aksari wa yaqtari taharima inda al-aksari. Shi hani in yazo malamai da yawa sun ce ya nuna cewa abin haramun ne. Don an ce ya nuna haramci, to kai tsaye kenan an ce Annabi ya aikata, tunda an sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda za a iya aikata abin da yake haramun. Annabawa dukkanin su ma'asumai ne, al-anbiya kulluhum zu ismati, yanda mai maraki Saudi yake faɗa annabawa gaba ɗayan su ai ma'asumai ne. Don aka ce ya fuskanci alƙibla sai ya zama lalle an yi nasin kenan. In ko an ce ai hannun daman tun farko yana nuna cewa karahiya ne, to don an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wannan, ya aikata abinda aka hannun daga gare shi, wannan ba ya nuna cewa an tada hannun.